Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalu ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 16 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba idan suna gudanar da bincike kan rahotannin fashewar wani abu a Poland. Amurka ta kaka fata kunfuni kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko ni da jiragen Iran marasa mutunta ga Rasha. An kashe ƴan Isra'ila biyu tare da raunata wasu dubu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin Jordan.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump kenan a lokacin da yake bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben 2024, za ku ji ƙarin bayani. A Najeriya kuwa rundunar 'yan sandan jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da kisan wasu da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani basaraken gargajiya. Muna kuma tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. To amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya Talata dake cewa fashewar wani abu a Poland memban kungiyar tsaro ta NATO ya samu asali ne daga makami mai linzami na Russia, yayin da ma'aikatar tsaron Russia ta musanta cewa tana da alaka da fashewar. Muna sanar da rahotannin da ƴan jaridu ke cewa wasu makamai masu linzami na Russia guda biyu sun kai hari a wani wuri a cikin Poland dake iyakar Ukraine. Zan iya gaya muku cewa ba mu da wani bayani a halin yanzu don tabbatar da waɗannan rahotanni, kuma muna ci gaba da duba wannan. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Gwamnatin Poland ba ta tabbatar da rahoton nan take ba, amma wani mai magana da yawun Piotr Miller ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa manyan shugabanni na gudanar da wani taron gaggawa kan halin da ake ciki. Fadar White House ta ce shugaba Joe Biden ya tattauna da shugaban kasar Poland Andrzej Duda daga Bali na kasar Indonesia da karfe 5:30 na safe agogon kasar ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Jiya Talata, Amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko miƙa jiragen Iran marasa matuka da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Amurka na neman ƙara matsin lamba kan Moscow kan mamayar da take yi wa Ukraine, lamarin da ya mayar da garuruwan zama buraguzai tare da kashe ko jikkata dubbai. Kasar Rasha ta sayo jiragen yaƙi marasa matuki daga kasar Iran waɗanda aka yi amfani da su wajen kai hare-hare a birane da ababen wutar lantarki a Ukraine. Tuni dai hukumomin sojin Iran da masana'antu ke fuskantar takunkumi mai tsanani da Amurka ta kakaba mata kan shirin nukiliyar Tehran. Iran ta amince cewa ta baiwa Moscow jiragen yaƙi marasa matuka, amma ta ce an tura su kafin yaƙin Ukraine ne. Amurka na da takarar majalisar dattawa guda ɗaya daga zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2022 da ya rage ba a tantance ba, wanda ke buƙatar zaben fidda gwani na ranar 6 ga watan Disamba a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, inda jama'a suka fito sosai a makon da ya gabata. duk da sabbin tsauraran matakan kada kura'a da wasu masu lura da al'amura ke fargabar zai hana fitowar talakawa da marasa rinjaye. Nan da ƴan makonni kaɗan za a sake gwajin fitowar masu kada kura'a a Georgia. Yayin da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Senator Raphael Warnock ke fuskantar abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Herschel Walker. A fiye da ƙuri'u miliyan 3,800 da aka kada a ranar 8 ga watan Nuwamba, babu ɗan takarar da ya samu fiye da kashi 50 na ƙuri'un da aka kada a fafatawar ta hanyoyi uku tare da ɗan takara na uku. Wanda ya haifar da zaben fidda gwani da za a iya a wata mai zuwa tsakanin manyan masu kada kura'a biyu. Fafatawar da ake yi tsakanin 'yan takara biyu na Amurkawa baƙaƙen fata ta kasance abin da ya fi ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar. Kafin tsakiyar wa'adi ana tunanin yana ɗaya ne daga cikin takarar da za su tabbatar da jam'iyyar za ta yi rinjaye a majalisar dattawa a cikin shekaru biyu masu zuwa. Yanzu za ta tantance ko 'yan Democrat za su iya haɓaka mafi rinjayensu. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Imo da ke kudu maso gabashin kasar ta yi ƙarin haske dangane da kashe wani basaraken gargajiya da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar. A ranar Litinin wasu 'yan bindiga suka kashe Eze Ignatius Aso a garin Ogudi na ƙaramar hukumar Oguta a jihar ta Imo. Cikin wasu sanarwa da ya fitar a jiya Talata, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaro da su zakulo maharan waɗanda har ila yau suka kashe wasu fadawa biyu a garin. Ga rahoton da Lami Abubakar Sokoto ya aika mana daga Fatakwal.
Yan bindigar dai sun yi darar mikiya a ƙauyen na Ogudi a lokacin da wasu dattawa ke gudanar da wani taro tare da basarakin gargajiya. DSP Martial Abatan shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Imo.
On the 14th day of November, in the morning hours, hoodlums in their numbers went to the house of His Royal Highness.
Yana cewa ne a ranar 14 ga watan Nuwamban da muke ciki na 2022, wasu 'yan bindiga suka kai hari gidan mai martaba Sarkin Ogudi a ƙaramar hukumar Oguta ta jihar ta Imo, wato basarake Eze Ignatius Aso. 'Yan bindiga dai sun zo ne cikin wani yanayi kamar masu kawo ƙorafi, wanda a matsayinsa na basarakin gargajiya kuma shugaban al'umma nan take ya shige da su a fadarsa domin ya saurari bayanin da ke tafi da su, kuma shigarsu ke da wuya. Sai ɗan bindigar suka fito da wasu manyan bindigogi, kuma nan take suka buɗe ma basaraken wuta tare da wasu fadawansa biyu.
When the police of Fiji got to the house of the native doctor, on sighting the police,
bincike dai da muka gudanar ya nuna cewar 'yan bindigar kamin su zo gidan basarakin gargajiya sai da suka yi wata tattaunawa a gidan wani boka, kuma yan take muka kai samari a gidan bokan. Yayin da bokan ya hango mu sai ya ranta a nakale, to amma dai mun kama matarsa da bindigogi kirar AK-47 da kuma wata bindiga kirar gida da wasu manyan makamai. Shi ma wani dan uwan basaraken na Ogudi, Mr. Emeka Daniel, ya yi min ƙarin bayanin irin alhinin da suke ciki.
A hopeless situation, mother of a monarch, the traditional ruler of Abuja.
Yana cewa ne mun waye gari cikin tashin hankali da matukar firgita a garin na masarautar Ogudi a yankin Ibo. Muna cikin alhini na kisan gillar da aka yi wa ɗan uwanmu kuma basarakenmu da wasu mutane da dama. Yanzu dai muna cikin zaman ɗabbar, ko da yake dai tsaro ya tabarbare a yankin na Ogudi a ƙaramar hukumar Oguta. Sai dai gwamnan jihar ta Imo Sanata Hope Odizuma yana aiki kafaɗa da kafaɗa da rundunonin tsaro domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Mu dai mun shaida cewa har kawo yanzu ba wani dalili na halaka muna basarake. Hare-haren 'yan bindiga dai a yankin kudu maso gabashin Najeriya an daɗe ana zargin ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wade ga waɗanda suka yi kisan basarakin gargajiya, sannan kuma ya umarci jami'an tsaro da su yi bincike na gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An kashe 'yan Isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye a ranar Talata. Maharin wanda hukumomi suka ce ba Falistini ne, jami'an tsaron Isra'ila ne suka harbe shi har lahira, kamar yadda jami'an agajin Isra'ila da jami'an Falistinawa suka bayyana. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ba Falistinin ya fara kaiwa Isra'ilawa hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai, sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da ke kusa da wurin tare da rabawa wasu ƙarin mutane wuka a wurin. Rundunar ta ce mutumin ya kuma saci mota ya yi karo da wata mota da gangan akan wata babbar hanyar da ke kusa da wurin, sannan ya banke wani kafin daga bisani ya gudu da kafarsa. An ce wani soja ne ya harbe maharin, kuma dakarun na ci gaba da bincike a yankin domin neman ƙarin waɗanda ake zargi. Wasu manyan motoci guda biyu ɗauke da kayayyakin jinya sun isa yankin Tigray na ƙasar Habasha a jiya Talata. Kayan agaji na farko na ƙasa da ƙasa da ya isa yankin tun bayan da gwamnatin tarayyar Habasha da dakarun Tigrayan ƙasar suka amince da tsagaita buɗe wuta a farkon wannan wata. Ayarin da ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ko ICRC ta yi ya kai tan 40 na kaya masu mahimmanci, magungunan gaggawa da kayan aikin tiyata zuwa Mekelle, babban birnin yankin Tigray, a cewar sanarwar ICRC. Har ya zuwa yau babu wani agajin ƙasa da ƙasa da ya shiga yankin Tigray ta hanyar mota tun ƙarshen watan Agusta. Takunkumin kai agajin jin ƙai tun bayan ɓarkewar rikicin a watan Nuwamban shekarar 2020 ya haifar da mummunar matsalar jin ƙai a faɗin yankin, inda miliyoyin mutane ke buƙatar abinci da magunguna cikin gaggawa. Sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka yi a Afirka ta Kudu a farkon wannan watan ya buƙaci gwamnatin tarayya ta Habasha ta sauƙaƙe hanyoyin tura kayan aikin jinƙai zuwa Tigray ba tare da cikas ba, da kuma maido da ayyukan wayar intanet da banki.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Ghana, inda mutanen da suka yi dafifi a ɗakin taron ƙasa da ƙasa na Accra da ake kira IACC don kallon sabon bidiyon fallasar da wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf Anas Aramayawu Anas ya fitar, sun bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wannan faifan bidiyo da suka yi dogon layi domin su sha kallo. Wannan bidiyo da ya shi sanadin da shugaban ƙasa Nana Akufo Addo ya tsige ƙaramin ministan kuɗin ƙasar ta Ghana. Daga Accra ga Idris Abdullahi Bako da ƙarin bayani.
Bidiyon da aka yi wa lakabi da Galamsey Economy an haɗa shi ne a shekarar 2018, amma ba a saki ga jama'a ba sai ranar Litinin 14 ga watan Nuwamba. Kamar yadda suka ce, an sace bidiyon ne sai daga baya aka samu kofin bidiyon. Yana kunshe ne da cikakken abin da ya faru a ɗan gajeren bidiyon da ya bayyana gabanin wannan, wanda ya sa shugaban ƙasa Nana Akufo Addo ya sallami ƙaramin ministan kuɗi Charles Edubuwaye, saɓanin abin da yawancin jama'a ke sa rai zai bayyana na lamarin Galamsey, wato haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida. Wasu da suka kalli bidiyon sun bayyana ra'ayinsu game da abin da suka gani a bidiyon. Adif Sani masani ne akan harkokin tsaro.
Abin da muka gani nan wasu mu bayin ba'awan sha'awa a ciki, mun san abin da ke faruwa a cikin system nan, amma dai ganiyar zai wanda ba su sani ba, because kullum muka yi wanga magana tambayan da ake first ne menene evidence din ka, ba yau mu duka mun gani ya karbi kudi ya kuma gwada yanna ake politics a cikin Ghana politics din sata.
Adif Sani ya ƙara haske akan 50 da ake nufi na bidiyon sabanin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba kamar yadda yawanci suke tsammani
galamse economy bai gwada kaman galamsin da ni da kan kasar waton kwakwakwa dabaru a cikin economy
sunana Ibrahim Alhassan Star FM GH1 TV farko dai ina gan kan da na gan kaman da abin zai yi nan ba aka yi ba me yasa na fada haka da safi muka gan story kaman the minister of state charge of the finance ministry ya karbi wani kudi an wasu mutane da suka ce za su kawo wani business in Ghana ni na kaman ba okay dan muka zo nan ga mun gan wani abu daban eh nasi na cikin ora amma an gan wani ba bin da ba iya an fadi mun da safin nan ba ni nazo gaskiya abin da aka kara shi ne videos da mu duka muka san da zama
wasu kuma sun bayyana ra'ayin su inda suka kara media su ga gwamnati akan cewa ta dauki matakin shari'a akan tsohon minister Charles Edubuahin
cikin video da muka duba ka gan saboda wani kudi dan kankanin da wani esamun da zai sa kutukunsi ya fito da wasu maganganu da wanda kuka gan kaman ya fi abincike a yi investigation abi bayan magana a duba just citizens need to wake up to stand on their feet saboda manyan musu ya abin da kisu kuma kaba dai wala nan dai bai karewa wallahi
Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
To tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a shekarar 2024. Trump ya yi wa magoya bayansa wannan almishirin ne a gidansa dake Mar-a-Lago a jihar Florida ga abin da yake.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Domin ganin mun sake farfado da martabar Amurka. A wannan dare ina mai sanar da ku cewa zan tsaya takarar shugaban kasar Amurka.
To jim kadan bayan wannan sanarwa ta Trump shugaban Amurka Joe Biden ya mayar da martani a shafinsa na Twitter inda ya ce Trump bai taɓa kawo Amurka komai ba. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Cece ku ce sun barke biyo bayan bayyanar wasu takardun hukuncin wata kotun Amurka ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC ne mulkin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. Tun a karshen makon jiya ne dai wasu takardu suka mamaye kafafen sadarwa na zamani da suka kunshi hukuncin wata kotun gunduma dake jihar Illinois ta kasar Amurka. Wadda ta kwace wasu kudade dake asusun ajiyar banki da dan takarar shugaban kasar Najeriya a karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu bisa zargin cewa suna da alaka da fatocin miyagun kwayoyi kamar yadda takardun suka nuna dai kotun ta yanke hukuncin ne a ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 1993 to amma kuma sai suka sake bayyana a yanzu bayan shekaru kusan 29 yayin da sha'anin siyasa ya kankama domin tunkarar babban zaben shekara mai zuwa ta 2023. Wannan lamari dai ya haifar da musayar kalamai musamman daga masana shari'a a bangarorin ita jam'iyyar ta APC da kuma na bangaren adawa musamman PDP. Yan PDP dai na ganin wannan hukuncin na kotun ta Amurka na iya kawo cikas ga takarar Bola Ahmed Tinubu. A yayin da na bangaren APC kuma suka dage kan cewa ba wata illa a ciki kasancewar ba gurfanar da shi aka yi a gaban kotu ba balle a yanke masa hukunci matsani shari'a da kundin tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara Kogo Umar yayi bayani kan lamarin
idan kan lura a dokokin da suke sashe na 137 wato dokokin ka'idojin abubuwan da suke iya haramta ma mutum dama ta iya zama shugaban kasa ko kuma iya tsayawa takarar shugaban kasa ko kuma ma in ya zama shugaban kasa dama da take iya dakusar da shi ya zama bai cancanta ba an yi jaddawalin su kuma ina ganin abin da ya dauko hankalin waɗanda suke ta takaddama shine hurumi da aka yi karkashin shi sashe na 137 din nan sakin sashe na 1 F ko kuma fa kenan a cikin baka da kuma e a cikin baka da kuma gama a cikin baka duka waɗannan an yi bayanin su a zurfi to amma akwai koma a cikin wannan bayani din na daidai an ce idan hukuncin da aka yi wa mutum din nan a kotu ya ga kasance kasa da shekara 10 ne daga yanzu da ake magana to wancan magana ina jin ta faru a shekara ta 2003 ne in ma ta faru din na biyu kuma ba zai yi a dauki abu ta kafar yatsa labarai na zamani ta yanar gizo kawai a ce za a yi amfani da shi a dakatar da takarar wani ko kuma a kawo na kasu ga takarar wani dole sai an dogara shi ga matakin tsarin mulkin Najeriya sashi na 1 da sashi na 2 a kuma danganta shi da sashi na 36 wanda komai laifinka subul kake wanke kake har sai an kawo gaban kuliya kuma akwai matakai na kotunan mu sashi na 130 zuwa 304 wanda waɗanda suke da ra'ayi ko kuma sha'awa ta wancan hukuncin to su ya kamata su iya dauko kofin shari'a din sai su kawo a kotu ta Najeriya a ce to za a shigar da ita a rufin kotu na Najeriya abinda ake kira wato domestication na wannan judgment din wato a dan shigar da shi a cikin rufin kotu Najeriya a kai shi a yi roki alfarma ta wata kotu wadda take daidai da matsayin irin waccan kotu ko kuma sama da waccan kotu a nan Najeriya sai a ce to ana so ta sabunta wannan ta buga hatimi ta tabbatar da wannan hukunci to idan aka yi wannan to akan haka nan ne sai a rubuta ma jami'a shi Bola Ahmed Tinubu da kuma hukumar zabe da kuma jami'an tsaro na Najeriya akan haka amma muddin ba wani ya taso da korafi na musamman yayi ba to labudda ba a da hujje cewa Bola Ahmed Tinubu ba zai takara ba ko kuma akwai wani abu da zai kawo rauni ga cancantar takarar shi
to yanzu haka dai a yayin da ake ci gaba da gangamin yakin neman zabe mai zuwa jam'iyyun adawa na ƙara zaburowa wajen tallata 'yan takararsu to sai dai akasari suna fakewa da abin da suka kira halin ni ya sanin Najeriya da take ciki to amma kuma babban abin da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda wasu daga cikin tsofaffin 'yan jam'iyyar APC mai mulkin suke bayyana cewa jam'iyyar ta kasa cika alƙawuran da ta ɗauka wa 'yan Najeriya duk wani irin aminci da goyon bayan da suka bata tsohon ministan matasa da wasanni a wa'adin mulkin APC na farko Solomon Dalung na ɗaya daga cikinsu a yayin kaddamar da yakin neman zaben sabuwar jam'iyyar ta SDP da ya koma a jihar Adamawa
yadda jama'a sun karbe mu ya nuna cewa jama'a sun gaji da gafaransa ba su ga kahon ba to yanzu suna neman mafita da kansu ni da an kyale nema da na koma jami'a na ci gaba da aikin koyarwa amma kowane wayewan gari jama'a in su min waya sai su ci to ku kuka kawo mana tallen APC da ya kawo mu nan kenan kaga muna da babban haƙi mu hada kai da waɗanda suke kaunan kasar nan mu ga yadda za a yi kokari a fice kasar nan daga irin hali da ta shiga ciki babu wanda yan Najeriya suka tara mata jari talakawa sun sai da duk abin da suka mallaka sun zuba jari cewa idan an zabe APC sun huta bayan da sun zuba wannan jarin shine kuma bala'i ta afka musu irin wanda ba ta ba yi ba APC tana dawowa mai ratsa gawayen Najeriya halin da ta kai mu a ciki na sace-sacen jama'a da kuma karya tattalin arziki da yunwa da rashin abin yi da kuma garkuwa da mutane da yan bindiga koyina yanzu ma numan ba a iya yi yanzu menene za ta fada sabuwa PDP wanda tana birgima hankaka idan Munzuru ya ce ya tuba to ai barka zamana ga kaza a baka Munzuru kuma yana gawa liman da faso cewa na tuba kaza kuma na kuka to wa zai saurare su waɗannan jam'iyyu sun zama manyan jami'u ne domin sun rike gwamnati sun yi amfani da dukiyar jama'a suka gina kansu shi ne karfinsu to yanzu jama'a in sun dawo daga rakiyarsu gani ga halinsu to wallahi tallahi su ban ga yadda za su ba za a waye gare ma ita APC karan kanta za ka ji ba ta cikin takara ita PDP rigingimu da take ciki yanzu na karya amana na karba wanda ita karakanta ta girka SGP ita ce jam'iyyar da ta fi da kasa nan Labour Party mayor da martani ne ga abin da APC ta yi na kawo takara na ajiyar da kuda in ka zo ka ɗauka ɗauki kwankwaso ya cancanta amma kuma kwankwaso ba zai iya maganin kariya alkawari na karba karba.
To sai dai kuma a ra'ayin ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto, Aliyu Orojuwa Mako, kalaman na Solomon Dalung ba abin mamaki bane.
Ai, Barista Solomon Dalung kowa ya san waye shi a Najeriya, ƴan taitaye daɗi ne. In ba haka ba, ai shi da APC ne, kuma an kafa gwamnati da shi, kuma aka ba shi mukami a ciki yayin minista, saboda an zo tana ta biyu ba a ba shi minista bane. Shi na ya dawo yana zage APC da shugaba Buhari, kuma mutum ne wanda bai da alkibla, saboda ko sport da an ka bashi sai da ya rikita duka lamarin a wajen sport kafin ma ya bari. Inda shi mutum ne mai gaskiya wanda ya san daidai, lokacin da yana minista ya ga APC ba ta abin da ya kamata, da sai shi resign, sai ya ce ya sauka daga minista ne kuma ya fita daga jami'at. Amma yanzu sai bayan cin da ya ga cewa an koma ba a mai da shi ba, saboda bai yi performing ba, saboda kun ga shi da yake kokari yanzu ya dauko da ciyo da kazafi da wani abu ya laka mai APC.
Amma ɗaya daga cikin korafe-korafen da yake yi ana samun su daga wasu masu sharhi na cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari har yanzu bata iya kammala alƙawarin da ta yi wa 'yan Najeriya na kawo daidaito a ƙasa ba, maimako haka wasu na ganin kamar 'yan ƙasar ma sun ƙara shiga cikin matsi da kuma wahalhalu.
Abin da nake so jama'a su fahimta a nan shi ne, Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da duniya, kuma shi ya tsara ta ne da za ta fi. Kowane mutum ɗan adam zai yi kokari ne bakin yaka kokarinsa. Malam Faruku yana son ka san da cewa duk duniya ne ake samu wannan matsala ta economic meltdown, ba wai Najeriya kaɗai ba, ƙasa ko ta ina ta yi ƙasa an samu matsaloli irin na hauhawan farashi a cikin kowace irin ƙasa, a kowace ƙasa a duniya, saboda COVID-19 da ya zaka. So ba wai Najeriya kaɗai ce wannan abu ya faru ba.
A nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Salisu Ladoyola da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Daga ƙarshe, an kashe 'yan Isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye a ranar Talata. Maharin wanda hukumomi suka ce ba Falastine ne, jami'an tsaron Isra'ila ne suka harbe shi har lahira, kamar yadda jami'an agajin Isra'ila da jami'an Falastinawa suka bayyana. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ba Falastine ya fara kaiwa Isra'ila hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai, sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da yake kusa da wurin tare da dabawa wasu karin mutane wuka a wurin. Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba, sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya Talata dake cewa fashewar wani abu a Poland memban kungiyar tsaro ta NATO ya samu asali ne daga makami mai linzami na Rasha, yayin da ma'aikatar tsaron Rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar. Muna sane da rahotannin da 'yan jaridu ke cewa wasu makamai masu linzami na Rasha guda biyu sun kai hari a wani wuri a Poland da ke kan iyakar Ukraine. Zan iya gaya muku cewa ba mu da wani bayani a halin yanzu don tabbatar da waɗannan rahotanni, kuma muna ci gaba da dubawa, sakataren yaɗa labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Jiya Talata, Amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga ta hannu wajen kera ko mika jiragen Iran marasa matuka da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula a Ukraine.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger kan madadin Chadi, 7 kina agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kan a madadin Halifa Kabir Isa da ta ci ni gabatarwa, da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Karl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.